shuba duba duba do, shuba duba de,
shuba duba duba in Dubai,
shuba duba 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 do, shuba duba de,
Dubai Dubai,
shuba duba 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 do, shuba duba de,
shuba duba duba in Dubai,
a shuba duba 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 do, shuba duba de.
I know this girl who said she loved me so. We can't be together, 'cause I got no dough.
What happened to that girl? She must have checked and me a idiot. Kentucky Nando's and Chinese, she want me buy beer
every day.
Wardrobe full to the brim, but she never got no clothes. She need to find a man with tip on his toes. She need the type of man that ain't got no sense at all, no, no, no. Shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
Shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba duba duba, shuba duba day.
I always thought she would be the one, and I would buy her a ring.
We'd be together through thick and thin.
She broke my heart, left it in pieces. She creased my heart, now I'm better off alone. Well,
shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
Shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba duba duba, shuba duba day. Shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba 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 do, shuba duba day.
Hey hey,
shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba duba duba, shuba duba day.
She need to find the man with tip on his toes. She need the type of man that ain't got no sense at all.
Shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
Shuba duba 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 do, shuba duba day,
shuba duba duba in Dubai.
A shuba duba duba duba, shuba duba day,
shuba duba.